نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانشي ندرسنا دليل الشرين أكرتم من لتاف الأدب المفرد وتلتاف الإمام البخاري رحمه الله زامي وكارن كارن تحديث قريب يد سبعين دبيو زوا حديث ندريب يد سبعين دبوكو إن شاء الله الإمام البخاري يوار ودن حديثي سبود بياني أكن شوى أنا سام البركة ta wajen kiwon awakai ana samun albarkan Allah subhanahu wa ta'ala ta dalilin kiwon awakai wato kiwon awakai yana da falala a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan dalilin ya sa yayi babi na 260 yana cewa babu innal ganama barakatun babi da ke tabbatar da cewa lallai awakai suna da albarka haddathana Isma'il bin Abi Uwais qala haddathani Malik bin Anas Isma'il bin Abi Uwais yace kawunsa al-Imam Malik rahimahullah wato hadisin nan hadisin Imam Malik ne saboda haka hadisin yana cikin littafin Muwatta kamar yanda Imam Bukhari ya kawo shi nan Imam Malik da kansa ya rawaito hadisin a littafin Muwatta an Muhammad bin Amr bin Halhala Ad-Dili ya karbo hadisin daga Muhammad bin Amr an Humayd bin Malik bin Husayn Al-Hijazi أنه قال حميد بن مالك واني تابعيني واتوشيني أسلي واني بعد لابارنا يجي كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق ناكسا تيئنا زوني دا أبو هريرة واتوأوتو قونسا دا تكي عقيق العقيق واتوصونا ونكاليني mai girma daga cikin kwaruruka da suke garin Madina wannan ya zo cikin bayanin Ibn al-Asir al-Litafi an-Nihayat fi Gharib al-Hadith wa al-Athar yana juz'i na uku shafi na 278 akwai wurare da yawa da ake kiran su al-Aqiq a kasashen Larabawa kamar yadda Ibn al-Asir yayi bayani amma wurin da yafi shahara da sunan al-Aqiq wato shine kwari mafi girma na garin Madina masilul lilma babban hanyar ruwa da take garin Madina kuma shine wanda hadisi yazo littafin al-Imam al-Bukhari wanda al-Imam al-Bukhari Sahih Bukhari wato al-littafin Sahih Bukhari yayi babu musamman akan albarkan wannan kwarin yasa babu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqiq wadi mubarak al-aqiq wani kwari ne mai albarka saboda kan Imam al-Bukhari ya babu akai ya kawo hadisi na 2534 hadisi sayyidina Umar bin al-Khattab Allah ya kara masa yarda سيدنا عمر يدا چوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله yana fadi game da wadi al-aqiq game da wannan kwari mai girma da yake garin Madina annabi صلى الله عليه وسلم yana cewa atani laylata atin min rabbi a daren yau wani malaika ya zo min daga wajen mahalicina Allah ya turo malaika jibril ga annabi صلى الله عليه وسلم فقال سي ملائكه يجي مسا صلي في هذا الوادي المبارك ساقون دا نزو دشي دا غورن الله غريكا ياكي محمد صلى الله عليه وسلم فاتوشيني كي صلى اوانا قرن سبو دا قرن دا ينا دا البركة سبو دا هكي سا دا غشكين ميكاتو چي دا اكي دا سونا ايكي حج باب ميكاتن دا كي دا البركة كمر ميكاتن مدينة شيني نا زلحوليفا saboda wannan miƙatin yana gefen wannan kwarin Allah ya turo mala'ika zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yace yayi sallah a wannan kwari saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan barowar sa Madina ya tsaya a wannan miƙatin ya kuma yi sallah wannan yasa jama'a suke kwadaitarwa malamai da yawa suke kwadaitarwa wato idan zaka tafi aikin haji idan dai daga Madina ne yana da kyau ka tsaya a wannan miƙatin ka samu damar yin nafila raka'a biyu da farilla bane amma kwari ne wanda ke da albarka ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ibn al-Asir yayi magana akan wannan kwarin yana fassara me ake nufi da al-aqiq kwarin Madina kwari mafi girma a garin Madina wanda tsakanin sa da cikin garin Madina mil hudu ne Ibn al-Asir yayi magana akai yana cewa wa fi bilad al-arab mawadi'u kaseeratun tusamma al-aqiq akwai wurare da yawa da kowanne ana kiran sa al-aqiq kullu mawdi'in shaqaqtahu min al-ard fa huwa aqiq duk wani wurin da ya zamanto kwari ne wato kasa ta fada an samu rami inda ruwa ke gudana larabawa suna kiran sa al-aqiq to Abu Hurairah yana da gona a wannan kwari gefen wannan kwari kaga yana nesa daga cikin garin Madina kenan Ibn Hajar littafin Fathul Bari mujallal na uku shafin 331 yana cewa bainahu wa bainal madinati arba'atu amyal kamar yadda wasu malaman tarihi suka tabbatar tsakanin kwarin da garin Madina mil hudu ne don haka ba dai cikin gari bane saboda haka in ka lura miƙati baya garin Madina yana waje da Madina to wannan kwarin Abu Hurairah yana da gona a gefansa shi wannan tabi'i da ake kiransa Humayd bin Malik bin Husayn al-Hijazi yace yana tare da Abu Hurairah wannan gonar tasa mu ci gaba fa atahu qaumun min ahli al-Madina sai ga wata jama'a sun zo ga Abu Hurairah daga cikin mutanen Madina ala dawab suna kan dabbobin su fa nazaru suka sauka kaga suna da bukatar ganin Abu Hurairah kenan qala Humayd bin Malik al-Hijazi yace fa qala Abu Hurairah sai Abu Hurairah yace izhab ila ummi ya aiki shi wannan tabi'i Humayd bin Malik yace ka je ga mahaifiyata kaga wannan ya tabbatar mahaifiyar Abu Hurairah tana tare da shi har bayan zamanin Khulafa'ur Rashidin dan wannan ya faru ne zamanin Muawiya kaga mahaifiyarsa ta dade tana tare da Abu Hurairah saboda haka Abu Hurairah yace masa ka je wajen mahaifiyata sunanta Umaymatu bint Subayhin mahaifiyar Abu Hurairah Allah ya kara musu yarda wa kullaha idan kaje kace mata inna ibnaki yuqri'uki salam danki yana karanta miki sallama wa yaqulu yana cewa at'imina shay'an ki ciyar da mu wani abu idan kina da shi kala shi ko sai ta fa wajen mahaifiyar Abu Huraira fa wada'at salasata aqras min sha'ir sai ta sanya waina guda uku wainan da aka yi su da hatsin sha'ir wa shay'an min zaitin da dan wani abu da yake na mai wa milhin da gishiri fi sahfatin wato a wani akwashi asali da larabci kamar yadda al-Imam al-Kisa'i yayi bayani tarihin kwanuka yanda suke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam an-Nawawi yayi bayani akan sa a cikin Sharh Sahih Muslim yana juz'i na 14 sharh 37 da wasu malamai da yawa kamar Aun al-Ma'bud kamar Sharh Sunan Tirmidhi duk in ka duba zaka gani wato a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kwanuka girman su daban-daban ne kamar dai yanzu ne amma kowane kwano da irin sunan da ake kiran sa akwashi abinda ake sa abinci a ciki kowane da irin sunan da Larabawa suka bashi da yake Larabci yare ne mai fadi al-Imam al-Kisa'i yace a'zamul qisa' asali duk wani abinda ake dora abinci akai ana kiran shi al-qisa' wanda sunayen su kenan yace wanda yafi girma shi ake kira al-jafna al-jafna shine kamar a ce kwatanniya yana da girma ya kai daru summa al-qas'a da larabci madaukin abinci da ake kiransa al-qas'a taliha tushbi'u al-ashara wanda ana iya sa abincin mutum goma a ciki wannan shi ake kira al-qas'a summa as-sahfa to sannan as-sahfa kamar yadda ya zo a wannan hadisi as-sahfa tushbi'u al-khamsa shine madaukin abincin da zai iya sa daukan abincin mutum biyar to kaga shi ya taho da abinci yace asahfa kaga wannan kwano yana da girma yanda ya dauki abincin da ya kai na mutum biyar sannan akwai almakila almakila tushbi'u ar-rajulayn wa salasa wannan kwanon bai wuce mutum abincin mutum biyu ko uku na karshen su wanda shi kankanta shi ake kira as-suhaifa yazo da at-tasghir as-suhaifa tushbi'u ar-rajul wahid faqat wanda abincin mutum guda za a sa a ciki saboda ka Larabawa suna kiran duk wani madaukin abinci akwai irin sunan da ake bashi bisa la'akari da irin girmansa saboda haka yace mahaifiyar Abu Huraira ta sanya abincin mutum biyar sahfa shine madaukin abinci sai ta bashi fa wada'tuha ala ra'si sai na dora a kaina inji shi wannan tabi fa hamaltuha ilaihim sai na dauka na kai musu da Abu Huraira da waɗannan da suka bakunce shi daga cikin garin Madina falamma wada'tuhu baina aidihim lokacin da na aje a gaban su kabbara Abu Huraira sai Abu Huraira ya kabbara wannan ya nuna mana halin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka wato suka ji dadin wani abu me suke yi kabbara sahabbai idan sun ji dadin wani abu sai su yi kabbara Abu Huraira ya kabbara saboda ya ji dadin abincin da aka kawo yayi murna wa kala yace alhamdulillah godiya ga Allah allazi ashba'ana min alkhubz wanda ya kosar da mu daga waina ba'da allam yakun ta'amuna baya ga cewar da can ba mu da wani abinci illa alaswadani dama idan aka ce alaswadani abincin da ba a dafa shi abincin da ba a dora shi akan wuta ba dabino da ruwa sune at-tamr wal ma shi yasa ya fassara al-aswadani bakakin abinci da larabci ana cewa bakin abinci wato abincin da ba a girka shi ba wato Abu Huraira yana nuna cewa sun dade a cikin talauci kenan da kunci na rayuwa ba su da wani abinci illa dabino da ruwa yau ga waina a gidansa kaga dafa shi aka yi saboda haka yake godiya ga Allah an samu canji amma tana yiwa wannan maganar tasa ita ce ta sa falam yusibil qaum min at'am shay'an jama'an nan basu ci abincin basu ci komai ba game da wannan abincin su waɗannan da suka zo wurin Abu Huraira basu ci ba wallahu alam me hana su ci tana yiwa maganar Abu Huraira tun daga irin damuwar da kuke ciki bari mu barin ku abincin ku ko amma dai basu ci wannan abincin ba falam man sarafu lokacin da suka wace waɗannan mutane da suka bakunci Abu Huraira a gonarsa a garin Madina gefen kwarin alaƙi sun tafi قال سي أبو هريرة يقول تابعي حميد بن مالك الحجازي يبنى أخي يا أنوانا أحسن إلى غنمك ككوتة تام أواكنك نجا أبو هريرة بأرينا إلمي kaga yana karantar da shi ilimi game da awakai wanda mutum zai dauka babu wani muhimmanci tattare da rikon dabba amma ga abinda Abu Hurairah yake ga masa ka kyautata ma awakanka wamsahi rugama anha kuma ka rika goge wato majina daga awakan naka ar-rugam shine majina kamar yadda yake cikin lisanul arab yana mujallal na 6 shafi 186 akan ce ar-ragam ar-rugam ma yasilu min al-anf shine al-mukhat majina dake hitowa daga hancin dabba Abu Hurairah yace idan ka ga akuyarka tana da wannan majina ka goge mata kaga ka kyautata mata kenan yasa yace ahsin ila ganamika tana yiwa bai gane abin da yake nufi da kyautata ma awakai ba don haka ya fassara mar da cewa ka rika kawar da majinan dake fita daga jikin dabbarka ka kawar da wannan majina yace wa atib murahaha kuma ka kyautata makwancinta shine almurah asali da larabci almurah shine ma'wa dawab laylan inda dabba suke komawa su taru a inda dare yayi shine garki ka rika kiyaye garki wurin kwanciyar dabba kar ka bar shi da datti ka rika gyara shi inji Abu Hurairah Allahu akbar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai dukkan wani ladabi na rayuwa hatta yanda zaka kula da dabban da ka rike duba yanda Abu Hurairah ke karantar da wannan tabi'i Allah ya musu rahama yace wa salli fi nahiyatiha kuma ka rika yin sallah a gefen garken inda kake daura awakai ka ringa yin sallah me yasa fa innaha min dawabil janna saboda awakai suna cikin dabbobin aljanna duk abin da ke aljanna ya kamata a daraje shi mutum da wake haka wanda za ka ga wurin kwanciyar dabba abin bakin gani Abu Hurairah ce ka rika sallah a gurin kaga ayin za ka yi sallah gurin dole za ka kula da shi ko sai Abu Hurairah ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun wani zamani ya kusa ya iso ga mutane da aka ce la yushiku ana nufin ya kusa wani zamani ya kusa ya zo ga mutane takunu sulla min al-ganam garke na awakai ahabba ila sahibiha me wadannan awakan ya fi son wannan garke min dayar marwan fiye da gidan marwan ibn al-hakam wato Abu Hurairah yana gaya ma wannan tabi'in wato suna garin Madina lokacin gwamnan Madina shine marwan ibn al-hakam gwamnan Madina gaba daya to shine yake mar misali yace kaga zamani ya kusa wannan zamani idan ya zo mutane za su fi sha'awar a ce suna da garken awakai fiye da a ce sun mallaki gidan gwamnan nan na Madina shine Marwan in ka duba siyaru a'lami nubala al-imamu zahabi ya kawo tarihin ya kawo wannan labarin na Abu Hurairah mujallal nabi shafi na 609 haka nan kamar yadda muka ce yana da tafin al-Imam Malik don hadisin Malik ne in ka duba farkon hadisin al-Imam Bukhari ya danganta hadisin ga al-Imam Malik saboda haka hadisin yana cikin Muwatta yana Kitabul Jami' babu ta'ami wa sharab babin da ke bayani akan abinci da abin sha hadisin 1737 hadisin yana Muwatta don haka in ka dubi sharhohin Muwatta zaka ga yanda suka yi magana kan gidan Marwan ibn al-Hakam din a lokacin shine gida mafi kyau a garin domin idan aka ce gidan gwamna dole za a samu gidan gwamna kusan dai za a yi tsammanin yafi kowane gida kyau a garin shine gidan da yafi kyau saboda kawa da aka masa shine Abu Hurairah ya bada misali da gidan gwamna wato akwai lokacin da dabbobi za su yi daraja da mutum zai gwammaci a ce yana da dabbobi fiye da a ce yana da irin wannan gidan kaga ya nuna cewar kusa da ƙarshen zamani dabbobin raguwa za su yi ta yi yanda za ta kai ga dabba ta yi tsada tana wahalar samu don haka yasa wasu malaman suna sanya hadisin nan a cikin ashiratus sa'a a cikin alamomin sa'ar karshe na duniya saboda wannan magana ta Abu Huraira yana cewa la yushiku an ya'ti 'alan nasi zamanun kaga Abu Huraira bai san gaibi ba ya aka yake cewa wani zamani ya kusa ashe ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisin ba shakka yana al-musnad al-imam Ahmad riwayar Wahab bin Kaysan wanda yace shi kuma a labarin da ya bayar marra abi ala abi huraira wata rana mahaifinsa ya zo wuce abu huraira sai abu huraira ya tambaye shi aina turidu ina kake ina zaka kala sai yace gunaima li ina da wasu ƴan awakai da nake kiwo a bayan gari kala sai abu huraira yace na'am imsah ru'amaha idan ka tafi ka samu awakan da in ka taras akwai wata akuya da take da majina to ka kawar mata inji abu huraira wa aqim murahaha ka rika kyautata makwancin awakan wa salli fi janibi murahiha kuma ka rika salla a gefen wato garke da ake daure su fa innaha min dawabil janna saboda awakai suna cikin dabbobin aljanna hadisin yana silsilatu sahiha hadisin na 1128 wannan ya nuna kiwon awakai yana da albarka wannan dalilin yasa al-imam al-bukhari ya kawo hadisin nan في حديثنا قبا حدثنا محمد بن يوسف البخاري قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا إسماعيل بن سليمان الأزرق عن أبي عمر شين دينار بن عمر الأسدي عن كرشد الكنية أصل سننس دينار بن عمر الأسدي عن ابن الحنفية ابن الحنفية شين محمد بن الحنفية يار سيدنا علي بن أبي طالب Allah ya kara masa yarda. An Ali radiyallahu anhu ya karbo hadisin daga mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam kala sayyidina Ali yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ash-shatu fil baiti baraka samun akuya a gida albarka ne wash-shatani barakatani samun awakai guda biyu albarka biyu kenan was-salasu barakatun idan sun kai guda uku to albarkoki sun hadu amma hadisin yana da rauni yana silsilatu da'ifa hadisin na 3751 sai babi na 261 shine al-iblu izzul li ahliha Imam al-Bukhari yayi babi kuma tunda yayi magana akan awakai to sai kawo magana kuma akan raguma yace wannan babi yana magana akan al-iblu Sura kuma izzul li ahliha wato daukaka ne ga masu su buwaya daukaka shine ake nufi da al-izzu haddathana isma'il bin abi uwais qala haddathani malik har yanzu wannan hadisin na al-imam malik ne malik bin anas Allah ya masa rahma an abi zinad al-imam malik ya karbo hadisin nan daga abu zinad shine abdullah bin zakwan al-qurashi عن الأعرج شين عبد الرحمن بن هرمز المدني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزمع الله يتي رأس الكفر نحو المشرق جاغورا كافر ينا تقبة دنيا شين الدجال الله كمان زريد رأس الكفر إذا أكت رأس الكفر أنا نفين جاغورا كافر jagoran kafirci shine dajjal wannan kirarin sa kenan manzon Allah yace nahwal mashriq yana ta nahiyar gabas shine mabullar rana nahwal mashriq yana ta nahiyar mabullar rana wanda yazo cikin hadisi da dama wanda sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana inda dajjal zai fito daga kasashen gabas kuma hadisi sun tabbatar da yankin kasar Iran har ma garin da dajjal zai bayyana manzon Allah ya kira shi shine birnin Asbahan akwai sharhin wannan hadisin cikin Fathul Bari mujallal na 6 shafin 352 Ibn Hajar yace abinda ake nufi da ra'sul kufri nahwal mashriq annabi sallallahu alaihi wasallam yace jagoran kafirci yana ta gabas malamai sun yi maganganu akan wannan kalmar ta annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Hajar ya ce wannan kalmar tana nuna duk kafircin duniya yana gabas ba a ce yamma ba a kafirci ba, amma akasari akasarin aiki na kafirci yana gabas. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'sul kufri, kan kafirci, wato shugaban kafirci gaba ɗaya yana gabacin duniya. Saboda haka Ibn Hajar yace fi zalika isharatu ila shiddati kufri al-majusi, wanda wannan shi ya nuna cewar daga kafiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taras a duniya gaba ɗaya. Saboda manzon Allah ya taras da kafirci daban-daban, ya yi faɗa da kowane nau'i, kuma Allah ya bashi nasara. Amma wannan kalmar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta nuna mana cewa duk kafircin da manzon Allah ya taras a duniya, babu kafircin da ya wuce na gabacin duniya. Saboda haka sai Ibn Hajar ya ce wannan ya nuna tsananin kafircin Majus. لأن مملكة الفرس ومن أطاعه من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة. من ظن الله ينكر المدينة فدوا النمجنة. من ظن الله يكتشوا جاكورا كابرجينا قبس نام فترانا إناني قبس مفترانا مصر وتم فارس يمكن إيران. أصلن الدين سشيني مجوسانشي. واتو أبين من ظن الله يكنيفي دك كابرجين دا أكسامو أكساش الله رباوا. Da kafircin da aka samu ta yankin Turai da sauransu da yammacin duniya bai kai kafircin da Majusu suke yi ba, bai kai kafircin da ke Iran ba. Ibn Hajar ya ce wa kanu fi gayatil qaswa wat takabburi wat tajabbur, sun kai makura ta wajen da mugunta da girman kai da ji da kai. Saboda haka yasa a lokacin da ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu sako, kamar yadda ya aika musu sarakunan duniya wasiqu, yana kiransu zuwa ga addinin musulunci, babu sarkin da ya yaga sakon manzon Allah sai sarkin Farisa. Hatta mazzaka malikuhum kitaban nabi, da aka kawo mar wasiqar manzon Allah, ga wasiqa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiranka zuwa ga addinin musulunci, waye Muhammad ya yaga nan ku Allah ya yaga mulkinsa. Yanda ya yaga takardar manzon Allah, haka Allah ya keta mulkinsa. Dan sako bai dawo ba face Allah ya gama da shi. To amma wannan ke nuna tsagerancin su yafi na kowa, wanda shine misalin da Ibn Hajar ya bada. Yace to wannan ma bai tsaya haka ba. Wastamarratil fitanu min qibalil mashriqi, baya ga tsagerancin da suka yi wa manzon Allah, fitinar da duk ta zo ma duniyar musulmai daga gabas din ne. Duk tashin hankalin da aka samu a daular musulunci, da aka samu akasarinsa mafi muni daga yankin Farisa ne. Saboda haka yasa manzon Allah da ya faɗi maganar, ya faɗa ne da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala, da yake cewa ra'asul kufri min al-mashriqi. Manzon Allah ya lura da kafircin duniya gaba ɗaya, ya lura da abinda zai faru bayan tafiyarsa, dogaro da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi. Saboda haka sai manzon Allah ya ce idan ma akwai kafirai da za a yi fama da su, to waɗannan ne. Wannan shine abin da Ibn Hajar yake faɗa. Mu ci gaba da hadisin. Manzon Allah ya ce wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayl wal ibli. Kaga annabi yana ba mu assessment, yana summarizing halaye. Saboda haka manzon Allah da ya dubi masu awakai ya bayyana halinsu, manzon Allah sai ya mana bayani game da kuma waɗanda ke mallakan dawakai da raƙuma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal fakhru wal khuyala, alfahari da taƙama, fi ahli al-khayl wal ibli, yana ga masu mallakan dawakai da raƙuma. Kuma haka ne, idan mutum yana da doki da aka samu yana da alfahari, yana da nuna ƙasaita da isa, ai baka ma isa ka mallaki dokin ba sai ka yi shiri, ko sai wanda ya shirya. Saboda haka manzon Allah ya ce alfahari da abin da ya shafi kasaita da takama da nuna isa, yana ga masu dawakai da raguma. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alfaddadin. Wannan kalmar alfaddadin ta samu ma'ana daban-daban, kuma masana da yawa sun yi maganganu akai. Kamar misali al-Imam al-Khattabi littafinsa Sharhi Sunan Abi Dawud yayi magana akan wannan kalma ta al-faddadin yana cewa masu mallakan manyan dabbobi shine al-faddadin al-faddadin wato al-murad bihi al-baqar allati yuhrasu alaiha abin da ya shafi shanu ya kama da raquma da wakai jakuna manyan dabbobi duk wanda ke mallakan su ana kiransa al-faddad nabiyu wasu malaman suna cewa al-faddadin ana nufin waɗanda ke amfani da wato kamar keken noma na huda idan dai dabba ta ana amfani da ita wajen huda to ana kiranta al-faddad kaga nan ma dai yana nuna babban dabba ce sannan na uku kamar yadda Ibn al-Asiri yake faɗa waɗanda ke ihu wajen kiwon dabba nan ma dai aka ce masu manyan dabbobi ne saboda wanda ke kiwon raquma da dawakai da sauran shi zaka samu yana daga murya yana ihu amma wanda ke kiwon awakai bai cika wannan ihun ba don haka yasa zaka iya ganin fasaran ya taho daban-daban a littafai da dama da suka yi magana illa dai abinda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dunkulawa anan masu mallakan manyan dabbobi sune al-faddadin masu mallakan manyan dabbobi kaga Annabi ya takaita maganar sa yace al-fakhr wal-khuyala'u fi ahli al-khayl wal-ibl al-faddadin kamar ya takaita ne al-fahari yana ga masu mallakan dawakai da raquma da manyan dabbobi wanda ya hada da shanu da sauransu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahli al-wabar wato ma'abota khayma wadanda ke tafiya da khayma masu tafiya da khayma kaga wadanda ke tafiya da khayma sune wadanda ke kiwon raquma sun wadanda ke tafiya a dazuka Ibn Hajar yace laysu min ahli al-madar li'anna al-araba tu'abbir an ahli al-hadr bi ahli al-madar wadanda ke gari ana kiran su ahli al-madar da larabci amma wadanda ba sa zama a gari masu zama a bayan gari kamar makiyaya wadanda ba sa gina gida sai dai suna amfani da khayma tanti duk inda ya kama za su yi sansani sai a kafa tanti to sai a kira su wato ahlul wabar masu tafiya da khayma masu tafiya da tantuna galibi makiyaya awakai ba su wannan zaka samu masu kiwon manyan dabbobi suke tafiya da khayma in ya kama za su yi sansani a wani guri sai su kafa khayma su yi idan mutane na zama a gari ne sai a kira su ahlul madar ahlul madar ahlul wabar me yasa ake kira su ahlul wabar saboda suna yin tanti da ainihin fatan raquma gashin ragumi shi ake kira al-wabar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan ya kasa wato makiya ya kashi biyu kashi na farko ya tabbatar mana suna da al-fahari suna da takama sune masu kiwon manyan dabbobi umuman a karshe fa sai ya ce was-sakinatu fi ahli al-ganami kuma nutsuwa tana ga masu kiwon awakai kaga masu kiwon kananan dabbobi kenan nan ma dai al-Imam al-Bukhari ya samu hujjan da ya nuna cewa wannan hadisin yana tabbatar da albarka da Allah subhanahu wataala ya sanya wato wajen kiwon awakai ina Ibn Hajar a karkashin wannan hadisin saboda wannan hadisin muttafaqun alai kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a littafin nan ya kawo shi al-Jami' as-Sahih yana kitabu Bad'il Khalqi babu khairu malil muslim ganamun babu خير مال المسلم غنم لتافي الجامع الصحيح سيد البخاري الامام البخاري ياي بابي اكن ما في الخير دوكيار مسلمي شيني اواكاي سيي بابي اكاي ما في الخير دوكيار مسلمي شيني اواكاي يي بابي اكاي كاغا ينا نونا البركه ينا تاردا كيوان اواكاي كما حديثين ينا صحيح مسلم yana kitabul iman babu tafadul ahli al-iman saboda haka ibn hajar ya sharhin hadisin yace inna ma khassa ahli al-ganami bizalika kadura annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada manyan dabbobi gaba dayan su al-khayl wal-ibl don haka yasa ya kawo kalmar al-faddadin masu rikon manyan dabbobi amma da ya taho magana akan kananan dabbobi sune awakai sai manzon Allah ya danganta nutsuwa gare su لانهم غالبا دون اهل الابل في التوسع والكسره saboda zaka samu wadanda ke kiwon awakai ba su da halaye irin na masu kiwon raquma da shanu ba su da irin halin su wanda zaka samu dama abin da ke sa mutun ya zama mai girman kai shine ya zamanto ya sanya buri mai yawa zaka ga mai kiwon awakai ba shi da wannan burin an fi samun shi ga masu manyan dabbobi ba masu kananan dabba ba Ibn Hajar ya yi magana akan wannan to la shakka waɗannan hadisai da Imam Bukhari ya kawo sun tabbatar da lallai akwai albarkan Allah subhanahu wataala tattare da kiwon awakai kuma ba su kade bane hadisan misali a sunan ibn majah a kitab at-tijarat babu ittikhadh al-mashiya min hadith ummu hani yar sayyiduna ali ibn abi talib Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umurni ummu hani da yake yar babansa ce yace mata ittakhizil ganama ki riki awakai ki rika kiyo fa inna fiha barakatun saboda akwai albarka a tare da awakai manzon Allah ya gaya ma ummu hadi hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisin 82 kaga wannan ya zo bisa umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare ta saboda haka ya tabbatar lallai akwai albarka a tare da awakai wannan hadisin ya fito da bayanin karara fa inna fiha barakatun saboda akwai albarka a tare da kiwon awakai sannan akwai hadisin urwatu bin abil ja'd al bariqi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito yana cewa al iblu izzul li ahliha raquma wato suna sanya daukaka ga masu mallakan su suna sa ji da kai ga mai mallakan su wanda aka ce ya mallaki raqumi lalle ya isa babban mutum wato raqumi yana saka ka rika jin kana da izza kana da daukaka sai manzo Allah ya ce wal baraka wal ganamu barakatun awakai kuwa albarka ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin raqumi da kuma awakai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raquma suna sanya daukaka suna sanya buwaya suna sanya mutum ya rika ji yana da girma amma awakai suna da albarka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khairu maqud fi nawasil khayl ila yawm al qiyamah su kuwa da wakai Allah ya kulla alkhairi a goshin su har zuwa ranar tashin kiyama saboda da doki ake jihadi saboda haka yasa jihadi yana tare da doki ko manzon Allah ya ce har zuwa tashin kiyama saboda haka manzon Allah ya tabbatar mana in dai zaka aji doki da wannan niyya na jihadi saboda ajiyan doki manzon Allah ya kasa shi a matakai wanda zamu karanta a gaba insha Allah ajiyansa wanda ke da lada shine ajiyar da aka yi da niyyar jiran jihadi matukar ka aje doki da niyyar jiran jihadi koda kuwa a yanzu ba amfani da dokin kana samun lada har zuwa tashin kiyama abinda manzon Allah ya faɗa kenan wal khairu ma'qudun fi nawasil khayl ila yawmil qiyama manzon Allah la shakka Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanar da shi al'amura da za su auku daga zamanin sa har tashin kiyama wanda hadisai sun tabbatar da haka manzon Allah yayi bayani ga sahabbai abubuwan da za su auku amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai alkhairin da Allah ya kulla tattare da ajiyan doki har zuwa tashin kiyama wanda ya nuna ajiyan doki da kyakkyawar niyya ana samun lada akai hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi 2760 yana silsil sahiha hadisi na 2763 mufrad hadisi na farko shine wanda yazo cikin sunan ibn majah hadisin ummu hani annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni yace mata ittakhizil ganama fa inna fiha baraka hadisi na biyu shine hadisin urwatu bin abil ja'd al bariqi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al iblu izzul li ahliha wal ganamu baraka nan ma ya tabbatar da kiwon awakai yana tare da albarka hadisi na uku shine hadisin albara'u bin azib yace su ila rasulullah an yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i an min luhumil ibl ya rasulullah idan mun ci naman raqumi za mu sake alwala fa kala sai manzon Allah yace tawabba'u minha idan kun ci naman raqumi ku sake alwala sai aka masa tambaya naman raquma naman awakai fa an al-luhumil ganam faƙala sai manzon Allah ya ce la tawabbu minha, kada ku saki alwala saboda kun ci naman awakai. Sai aka masa tambaya, in ji Al-Bara ibn Azib an salati fi mabarikil ibli, ya rasulullah ina ga hukuncin sallah a inda ragumi ke durkusawa. Faƙala sai manzon Allah ya ce la tusallu fi mabarikil ibli, kada ku rika yin sallah a wuraren da ragumi suke durkusawa. Fa innaha minash shayatin, manzon Allah ya ce saboda ragumai asalin halittansu daga jinsin shaidanu ne. Sai aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ani salati fi marabidil ganab, ya rasulullah ina kuma ga sallah a wurin da wato awakai ke taruwa kamar garken su. Fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu fiha, ku rika sallah a wurin da ake daure awakai. Fa innaha barakatun, saboda dabbobi ne masu albarka. Kaga nan ma an samu kalmar albarka dangane da rikon akuya a hadisin Al-Bara ibn Azib. Sannan akwai hadisin sahabi na hudu, shine Abdullah ibn Mugaffal Al-Muzani. Abdullah ibn Mugaffal yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu fi marabidil ganab, ku rika yin sallah a wurin da kuke tsare awakai. Wala tusallu fi a'tanil ibli, amma kada ku rika yin sallah wuraren da raquma suke durkusawa. Fa innaha khuliqat min ash-shayatin, saboda an halicce su ne daga jinsin halitta na shaytan. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga hadisin Al-Bara ibn Azib, ga hadisin Abdullah ibn Mugaffal Al-Muzani. A wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha jinnun khuliqat min jinnin, manzo Allah yace fa innaha jinnun khuliqat min jinnin, kuma riwayar tana sahihu sunan ibn majah hadisin 621. Saboda raqumai jinsin halittar aljanu ne, an halicce su daga halitta ta aljanu. Sahabi na biyar shine Jabir bin Samura, yace wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam atusalli fi marabidil ganam, shin ya rasulullahi kana yin sallah a wurin da wato awakai ke taruwa? Fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kwarai kuwa. Qala yace a nusalli fi mabarikil ibli, wurin da raquma suke durkusawa muna iya sallah? Qala sai yace la, ba za ku yi ba. Hadisin yana sahihu Muslim. In ka duba waɗannan hadisai kaga sahabbai mutum biyar muka kirga, mutum biyar. Waɗannan sahabbai kowannensu ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kiwon awakai akwai albarka. Kuma duk hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda mushkila take saboda manzon Allah ya danganta halittar wato ragumi da halitta ta aljani a wata riwaya da shaidanu, don ma'ana guda ce. Idan a ce fa innaha khuliqat min ash-shayatin, tana yiwuwa ka dauka ba aljanu bane, to riwaya ta zo fa innaha jinnun khuliqat min jinnin, kaga ya tabbata kenan manzon Allah ya ce halittar ragumi yana da asali da jinsin halittar aljani. Saboda haka al-litafi ilamul muwaqqi'in ibn al-qayyim al-jawziyya yayi magana akai, yana magana dangane da hadisin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin al-bara ibn azib, idan an ci naman ragumi za a sake alwala, idan an ci naman awakai ba za a sake alwala ba. Aka samu muhawara tsakanin magabata. Saboda haka sai ibn al-qayyim al-jawziyya yayi babi akai musamman, yana cewa faslun alwudu'u fi lhumil ibli ala wufqil qiyasi, idan zaka dauki qiyasi ya dauko qiyasi a karkashin babin qiyasi, bari ma a aje hukuncin cin nama ragumi a babin qiyasi, yace ko a qiyasin ma bai dace ba. Inji ibn al-qayyim al-jawziyya, saboda qiyasi yana da ka'idojinsa. Yana cewa fa jawabuhu anna shari'a farraqa bainal lahmaini, a ka'ida ta qiyasi baka qiyasi alhali akwai bambanci tsakanin abubuwa guda biyu. Domin abinda ake ce mu kiyasi shine kwatance, a kwatanta wani abu da hukuncin wani abu. Ba a kwatanta naman raqumi da naman akuya, ba a kwatanta su. Inji ibn al-qayyim al-jawziyya kama farraka bainal makanayn, saboda manzon Allah da kansa da ya bambanta naman raqumi da naman akuya, ya bambanta guraren su ma a hadisin. Guraren su fa amara bis salati fi marabidil ganam, manzo Allah yace inda aka tsare awakai ku yi sallah, duna atanil ibli banda gurin da rakumi ke durkusawa baya ga naman rakumin kaga akwai bambanci tsakanin su da naman akuya sannan hatta kuma wurin tsare su ma da bambanci kaga ba abu daya bane don haka bayan da za a yi kiyasin wannan da wancan wa amara bi tawabbu'i min luhumil ibli duna al-ganam kama farraka baina ar-riba wal bai' yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta tsakanin riba da ciniki wal muzakka wal maita Allah ya bambanta tsakanin dabbar da aka yanka da wadda ta mutu mushe kaga bayan da za a yi kai kiyasin mushe da dabbar da aka yanka bayan da za a yi kai kiyasin riba da ciniki Allah ya bambanta su ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba so yanda Allah ya bambanta su bayan da za a yi ka kwatanta naman akuya da naman ragumi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace fal qiyas alladhi yatadammanu at-taswiya bainama farraqa Allahu bainahu min abtal al-qiyas wa afsadihi idan za a yi kiyasi a daidaita abin da Allah da kansa ya bambanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bambanta manzon Allah da kansa ya bambanta tsakanin akuya da ragumi manzon Allah ya bambanta da kanshi to yanzu idan ka taho za ka yi kiyasin abin da Annabi ya bambanta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wannan kiyasi naka yafi kowane muni ya za ka kwatanta abin da manzo da yazo da shari'ar da kansa yace ba dai bane wa nahnu la nunkiru anna shari'ata ma yukhalifu al-qiyas bil batil hadha ma anna al-farqa bainahuma sabitun fi nafs al-amri Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wanda in ka dubi hadisan ma da kansa manzon Allah da kansa ya bambanta tsakanin akuya da ragumi kama farraka baina ashabil ibli wa ashabil ganam ba ma wato akuyar da ragumin ba masu kiwon su ma manzon Allah ya bambanta su manzon Allah yace al-fakhru wal khuyala'u fil faddadin al-fahari da takama yana ga masu kiwon manyan dabbobi sai manzon Allah yace ashabil ibli a wata riwaya saboda duk idan aka ce mutum ya mallaki ragumi to ya fi duk wani wanda ya mallaki wata dabba inda dabban ni'ima ce saboda ragumi yana gaba da saniya saboda haka yasa manzon Allah ya fassara al-faddadin da ashabul ibli kaga hatta masu mallakan ragumin ma manzon Allah ya bambanta su da masu mallakan awakai sai manzon Allah ya ce was-sakinatu fi ashabil ganam nutsuwa kuwa tana ga waɗanda suke mallakan awakai kaga ta wajen masu mallakan manzon Allah ya bambanta ta wajen wato makwancin dabbobin manzon Allah ya bambanta ta wajen naman dabbobin manzon Allah ya bambanta to wane irin ilimi ne zai sa malami yayi kiyasin naman akuya da naman ragumi wanda manzon Allah da yazo da shari'ar ya bambanta su ba za ka yi wannan kiyasi ba sai ka ƙaryata hadisin manzon Allah da zaran mutum ya ƙaryata hadisin manzon Allah to ya kama gangarawa ga halaka Allah shi kare mu saboda haka sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa katta anna ala zurwati kulli ba'irin shaytanu baya ma ga haka hadisi yazo manzon Allah yana cewa akan tozon kowane ragumi akwai shaydani waja annaha jinnun khuliqat min jinnin hadisi yazo da cewar aljanu ne wato an halice ta daga jinsin aljani fa fiha quwwatun shaytaniyya saboda ka asalin naman ragumi akwai wani tasiri wanda ke na asalin halittar aljani wal gazi shabihun bil muktazi sai ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace to duk mai cin abinci yana kama da abincinsa idan kana cin abinci kana kama da abincinka misali idan mutum yana cin alade to zai dauki hali irin na alade idan mutum yana cin karnuka zai dauki hali irin na karnuka to amma Allah tabaaraka wa ta'ala ba duka ne ya haramta abubuwa ba ya halatta mana cin naman raƙumi sai Allah ya tsaftace mana gefen da zamu kubuta daga illar naman raƙumi shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wal hadha haruma kullu zinabin min as-siba duk wata dabba da take da fikar haƙora wa mikhlab min at-tayr duk wani tsuntsu da ke farauta da faratu kamar shirwa shahu da sauransu manzon Allah ya ce haramun ne me yasa li'anna hada wabun adiya saboda dabbobi ne waɗanda ke farauta wasu dabbobi fal ibtiza'u biha idan mutun ya kama cin waɗannan dabbobin yaj'alu fi tabi'atihi al-muqtazi min al-udwan duk mutumin da ke cin waɗannan dabbobin da Allah ya haramta cin su to la shakka sai an samu cikin halayensa ya dauki halayen waɗannan dabbobin zaka samu yanda zaki ya zamanto yake farautar sa zaka samu sai an samu tasiri na halin sa ga wanda ke cin naman shi sai yace to in ka dawo ga sashin ragumi ragumi ba haram bane halal ne fa idakta zamil lahumil ibli idan ka ci naman ragumi wa fiha tilkal quwwatu shaytaniya kamar yadda manzo Allah ya faɗa halittar ta akwai tasiri na dabi'ar aljani wa shaytan khuliqa min nar shi ko shaydan an halice shi ne daga wuta wannan ru tutfa'u bil ma me ke kashe wuta ruwa haka zaje al hadis inji ibn al qayyim al jawziya saboda ka sai manzo Allah ya ce idan ka ci naman ragumi ka saki alwala in kai alwala ka kawar da tasirin dabi'ar halittar naman ragumin wanda zai iya maka illa a jikinka wanda kuma ga hadisin manzo Allah da yazo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal gababa minash shaytan fushi daga shaydan ne saboda haka sai manzo Allah yace fa idza ghadiba ahadukum falyatawabba idan wani yayi fusata sai yayi alwala sai ibnu qayyim al-jawziya yace fa idza tawabba al-abdu min luhumil ibl idan mutun ya ci naman ragumi halal ne sai yayi alwala kana fi wudu'ihi wannan alwalar Allah ya zuba mata albarka ma yutfi'u tilka alquwwata ash-shaytaniyya wannan tasiri na halitta na dabi'ar halittan aljani dake tare da halittan ragumi fa tazulu tilka almafsada alwalarka albarkanta sai kawar da wancan barna walihadha umirna bil wudu'i mimma massat an-nar saboda haka yasa aka yi mana umarni idan mutun ya ci naman ragumi to ya saki alwala kaga akwai hikima ciki amma maimakon mutum ya dauki fahimtar magabata ya auna saboda tabbatar da hadisin manzon Allah sai ya koma fada ma kai tsaye da hadisin kuma hadisi ba daya ba yana da yawa mun kirga sahabbai mutum biyar wadanda sun ruwaito hadisi game da albarkan da Allah subhanahu wataala ya sanya ga kiwon awakai sannan akwai hadisin Abdullah ibn Mughaffal da muka fada a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin riwayarsa yake cewa la tusallu fi atanil ibl fa innaha min aljinn khuliqat kada ku rika yin sallah wuraren da raquma suke durkusawa saboda Allah ya halice su ne daga jinsin halittan aljani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ala tarawna uyunaha shin ba ku ganin idanun raquma wa hibabaha idan iza nafarat ba ku ganin wato irin bororo da suke fitarwa a makogoran su idan sun tunzura babu wata dabba da take wannan in ba ragumi ba manzo Allah ya ce wa sallu fi murahil ganam amma awakai fa wato shingen su inda ake tsare awakai wannan ku yi sallah fa innaha hiya aqrabu minar rahma manzo Allah ya ce saboda awakai sun fi kusa da rahamar Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan hadisin ma yana dada nuna albarkan rikon wato awakai mutum na shida shine Usayd bin Hudayr hadisin sa yana al-musnad al-imam Ahmad yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu fi marabidil ganam ku rika salla wato a inda ake tsare awakai wala tusallu fi mubarikil ibli amma kada ku rika salla a wuraren da raquma suke durkusawa wanda ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Umar akwai hadisin Abu Huraira wanda shine mutum na bakwai amma akwai ma hadisin Sabura ibn Ma'bad al-Juhani annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalla fi a'tan al-ibl wa yusalla fi murahil ganab kada a rika salla wuraren da raquma ke durkusawa amma a rika salla fi hadiratil ganab shinge da aka yi wurin da aka tsare saboda wato kulawa da awakai a rika sallah wannan gurin hadisin yana sahih jami'i sagir hadisi na 7728 da hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza lam tajidu illa marabibal ganam idan ba ku samu komai ba face shinge na awakai wa atanil ibli da kuma wurin durkusawa raquma wa sallu fi marabibil ganam wala tusallu fi ma'atilil ibli kada ku rika yin sallah a wuraren da raquma suke durkusawa idan sun tafi shan ruwa a bakin kogi wurare biyu ne kamar yadda malamai suka yi magana da wurin da ake tara raqumi shine kamar garke da aka inda ake tsare su sallah a gurin ba shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan nan wanda sahabban suna da yawan gaske amma mutane bakwai daga cikin riwayar su wanda duk sun inganta sune wadanda na karanta wanda shine wuri na farko inda aka tsare saboda tara raguma inda riyayi akwai inda ake warewa saboda kulawa da wadannan raguma na biyun su shine idan an taho inda za a sha ruwa akwai inda raguma ke durkusawa su sha ruwan nan ma babu kyau ayi sallah kaga wuri biyu kenan da inda ya zamanto an tanada shine saboda wato tsarin raguman gaba ɗaya da kuma wuraren da aka tabbata raguma suna durkusawa gefen tafki ko gulbi inda za su sha ruwa wanda wannan bayanin sa yazo cikin tamamul minna da littafin Al-Thamarul Mustatab na marigayi Muhammad Nasiruddin Al-Albani haka nan ka duba Nailul Awtar na Al-Imam Ash-Shawkani yayi magana mai tsawo akai yana mujallal nabi shafi na 141 littafan hadisai da dama sun tabbatar da wannan la'akari da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai sun ce lallai ne akwai bambanci tsakanin naman akuya da kuma naman ragumi wannan yazo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutun yayi kokarin kawar da waɗannan hadisai to zai faɗa da sunnar manzon Allah Allah ka tsare mu مكرنت حديثي نقبا حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أمارة بن أبي حفصة عن إكرمة عن ابن عباس وانما كانت عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس يتي عجبت للكلاب والشاء عبد الله بن عباس يتي ني نايما ماكين كرنكا كم نايما ماكين أواكي wato wannan yana daga cikin wato lura irin na manyan malamai Abdullah ibn Abbas ya lura da karnuka ya lura da awakai wato yana mana ishara da mu'jizar Allah tabaraka wa ta'ala kai mu'jizar Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai ya isa ka gane albarkan kiwon awakai yace inna sha'a yusbahu minha fi sana kaza wa kaza Abdullah ibn Abbas yace su awakai akan yanka kaza da kaza a shekara kuma kai tunani kai ma akwai satin da ba a yanka akuya to baya ga wannan yankan da ake ana zuwa ana saya ana girki karfa ka manta kuma akwai layyama duk duniya haka ake a koda yaushe inji Abdullah ibn Abbas wa yuhda kaza wa kaza ya zama an yi hadaya hadaya shine lokacin aikin haji idan lokacin aikin haji yayi zaka tafi da raguna ake hadaya da kuma sauran dabbobi akasari dai da raguna ne wa sha'u aksaru minha wanda awakai sune mafi yawa kamar inda Abdullah ibn Abbas ya faɗa sai ce wal kalbu amma in ka duba gefen karnuka kuma fa wal kalbu taba'ul kalbatul wahida ita kariya tana haihuwan kaza wa kaza haka ne ko kariya tana haihuwa kariya daya tana haihuwan yara kaza da kaza Abdullah ibn Abbas yace wa sha'u aksaru minha amma duk da haka awakai sun fi su yawa wato abinda yake mana ishara akai da shi anan shine ka lura da yanda haihuwan kariya take kariya in ta tashi haihuwa takan haifi yara uku take ko fiye da haka kariya tana haihuwan yara fiye da akuya ita akuya in ta tashi haihuwa zaka samu tana haihuwan ɗa ɗaya wani lokaci a samu ta haifi yara biyu wa ma zada al-sunaini fi hukmin nudra yana da wahala ka samu akuya ta haifi yara uku zaka samu daya ko biyu amma kariya tana haihuwan uku hudu fiye da haka wato shine abinda Abdullah ibn Abbas ya faɗa yace kuma duk da haka in ka duba kariyan nan karnuka mutun nawa ke cin su a duniya ba su da yawa sun fi akuya yawan haihuwa amma an fi kashe awakai amma duk da haka awakai sun fi karnuka yawa a duniya
wato shine abin da Abdullahi ibn Abbas yake faɗa yana cewa ta wajen haihuwa ka lura da yadda kariya ke haihuwa tafi akuya yawan haihuwa kuma gashi ba a cin karnuka in ka lura awakan ma ba musulmai kadai ke ci ba hatta waɗanda ba musulmai ba suna cin awakan amma duk da haka kowa ya sani awakai sun fi karnuka yawa saboda me saboda albarkan da Allah subhanahu wataala ya sa musu wannan yana daga cikin mu'jizar Allah tabaraka wataala wato wannan abin misali ne wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo anan wanda ya ishe ka ka gane wannan dabbar akwai wata albarka ta musamman da Allah ya mata ana yanka ta ana hidindimu ana bukukuwa amma kuma ba su karewa sai da karuwa suke idan aka yi layya sai ka dauka to sai an yi da gaske bada a samu raguna amma wallahi sati na zuwa in ka zaga zaka same su suna nan haka Allah tabaraka wa ta'ala albarka saboda yayi nufin da su za a yi ibada don haka sai Allah ya yalwata su don haka wannan wani misali ne wanda Abdullahi ibn Abbas yake ba mu game da albarka tattare da kiwon awakai hadisi na gaba haddathana Qutaiba bin Sa'id al-Thaqafi qala haddathana Wahb bin Isma'il al-Asadi an Muhammad bin Qais al-Asadi an Abi Hind al-Hamdani شيني عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي الظبيان أبو الظبيان سننسى الحسين بن جندب المزهجي الحسين بن جندب يا زمان دين سيدنا عمر بن الخطاب الله يقارى مسيردا قال يتي قال لي عمر بن الخطاب سيدنا عمر يا قيامين سيدنا عمر يا قيامين يا أبا الظبيان يتي ميا كيبا بن الظبيان wato alkunya sake nan kam ata'uka nawa ne kyautar da kake samu kuntu sai nace alfan wa 500 ina samun wato dirhami 2500 saboda zamanin sayyidina umar mutane suna samun kaso daga dukiyar baitul mali saboda wadata da aka samu ta sashin yaki da sauransu akwai ataya wanda gwamnati take bawa mutane saboda ka sayyidina umar sai ya ce masa ya aba rabiyan ittakhid min al-harsi wasabiyai ina baka shawara ka riki noma da kuma kiwo sayyidina umar yake gaya masa ka riki noma da kiwo ya zo cikin atihayat fi garib al-hadis a juz'i na uku shafi na 341 juz'i na biyu shafi na 341 idan aka ce as-sabiya ana nufin al-mawashi al-kaseera wato kiwon awakai shi ake kira as-sabiya jam'u sawabi yuridu zira'a wan nitaj sayyidina umar yana nufin yana masa nasiha tunda yanzu yana samun kudi daga baitul mal yanzu zamanin mulki na musulunci na adalci ba a samu talauci ba ba a samu kuncin rayuwa ba saboda haka sayyidina umar yana ce masa maza ka rike sana'a ka kama noma da kiwo min qabli an taliyakum gilmatu quraish kafin yaran qurayshawa su shugabance ku nan gaba yana gaya masa kaga wannan ma yana daga karama ta sayyidina umar Allah ya kara masa yarda sayyidina umar ya samu hange abinda zai auku nan gaba da a samu matasa sun zama shugabanni lokacin da matasa suka zama shugabanni din nan wannan gara basa da ake samu yanzu ba za a same ta ba sai ya ce la yu'addu al-ata'u ma'ahum malan a zamanin su ba a kidaya kyauta a matsayin dukiyar da za a bawa mutane wanda dukiya ce ta daula saboda ka tun kafin wannan damar ta kuce maka maza riki sana'a sai na umar yake gaya mishi to wannan ma wani abin ishara ne wanda al-Imam al-Bukhari yake mana da shi da cewar kiwo abu ne mai albarka tun daga shi sayyidina umar yana gaya ma wani tabi'i yana man nasiha yana masa nasiha riki kiwo da noma ka riki kiwo da noma ashe sana'o'i ne masu albarka tunda har an samu babban sahabi yana nasiha da yin haka kuma hadisin isnadin sa yana da kyau haddathana Muhammad bin Bashar al-Abdi qala haddathana Muhammad bin Ja'far shine Gundur al-Basri masanin ilimin tajwidi yana daga cikin masanan qira'a shi ake kira Gundur Muhammad bin Ja'far الله يمسى رحمه قال حدثنا شعبة يتي سمعت أبا إسحاق شين عمرو بن عبد الله السبيئي سمعت أبدا بن حزن النهدي يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء ما سراكما دما سأواكي سكي الفهري دجونا أقبان النبي صلى الله عليه وسلم أتوزامن من زعن الله الإمام البخاري يكاوان حديثي دن يزما شيزي رفي قوفة قبادة مغانا عشان أنت بسام اللوكة شيء أزامن النبي صلى الله عليه وسلم tun da sahabbansa akwai masu kiwon raƙuma akwai masu kiwon awakai waɗannan suna mun fiku waɗannan suna mun fiku sai manzon Allah ya raba gardama fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha Musa wa huwa ra'i ganam manzon Allah yace an aiko annabi Musa alaihi salam yana kiwon awakai kuma haka alqur'ani ya karantar da mu annabi Musa alaihi salam yana kiwo Allah ya bashi manzanci wa bu isa Dawud wa huwa ra'i ganab an aiki annabi Dawud alaihi salam kuma shi ma yana mai kiwon awakai to tana yi waka cewa waɗancan nada ne sai ya ce wa bu istu ana an aiko ni ni kaina wa ana ar'a ganaman ina kiwon awakai li ahli na iyali na bil ajiyad wato a ƙasan makka kasan makka wani guri ne a makka da ake kiransa ajiyad in ka duba annihaya fi garib alhadis mawdu'un bi asfala makka ma'ruf min shi'abiha kasan makka na ake kira ajiyad manzon Allah yace nan yake tafiya yana kiwo kuma hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisin 3167 wannan hadisin shine al-imam bukhari ya kawo ya rufe magana in dai ana batun kiwo to mai kiwon awakai fa yana gaban kowa tun daga abinda manzon Allah ya faɗa waɗancan manyan manzanni Allah madaukaki ya aika su suna kiwon awakai ba a ce raguma ba suna kiwon awakai kiwon kansa abu ne mai kyau amma dai ko a kiwon akwai gefen da yafi albarka saboda haka yasa al-Imam al-Bukhari da ya kawo wannan babi yana karantar da mu ne cewa sana'a tana da kyau amma ba duk sana'a ce ta zamanto ta hi kowace ba akwai sana'a da tafi albarka saboda kai sa littafin sahih al-bukhari al-imam al-bukhari ya tabbatar da shi a fahimtar sa kiwo shine mafi alkhairi wato na dukiyar musulmi mafi alkhairi na dukiyar musulmi mafi tsafta shine yana samun sa ne ta kiwo to wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai kaga ya nuna cewar shi kansa manzon Allah yayi kiwo kiwon nan yayi ma iyalansa yace li ahli na iyalai na wato na gidanmu kenan dabbobin na yan uwansa ne yake kiwon su to ba shi kadai bane wannan hadisin bai tsaya ga haka ba akwai hadisin Abu Huraira wanda yazo cikin sahih al-Bukhari yana kitabul ijara babu ra'yil ganam ala qararid al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi akan cewar mutum yana iya kiwon awakai a biya shi lada saboda haka sai kawo hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ganama Allah bai taba turo annabi ba face sai da ya kiwon awakai kaga magana ta gare ba maganar Annabi Musa Annabi Dawud Annabi Muhammad ala ba su kadai bane Allah bai taba turo wani annabi ba face yayi kiwon awakai sai sahabbai nan take suka ce wa anta ya rasulullah har da kai fa kala sai manzon Allah yace na'am kware ku har da ni to anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuntu ar'aha ala qararit li ahli makkah na kasance ana biya na sulallah wato ina kiwon dabbobin mutanen makkah suna biya na sulallah kaga ya bambanta da hadisin da muka karanta anan wanda ya nuna yana kiwo ne dabbobin gidansu manzon Allah yayi wato yayi kiwo an biya shi yayi kiwo a biya shi al-qirat juz'un min ajza'id dinar dan ba ma sule guda ake bai kaman sulan zinari shi ake kira ad-dinar amma yankin sulan dinar shi ake kira al-qirat kamar inda yazo cikin fathul bari kullu shatin bi qiratin manzon Allah yayi bayani za a kirga yawan awakan da zai yi kiwo kai zo ga awakai guda 10 to kowace akuya za a baka kobo guda misali in 10 ne ka samu sule to haka manzo Allah zai yi kiwon dan sannan ya hada kudi wanda zai amfani da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yayi kodago a rayuwarsa, yayi aiki na wahala saboda a biya shi. Allah ka samu iya koyi da shi. Ibn Hajar yace in ka lura da abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana, akwai ilimi. Lokacin da sahabbai suke gardama su yaso waɗanda ke kiwon awakai suna jayayya da waɗanda suke kiwon raƙuma, waye fi? Sai manzon Allah ya rinjayar da waɗanda suke kiwon awakai. Kuma ga hadisi ya nuna cewa babu wani annabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wanda ya kiwon raƙuma lala, ba ai maganar raƙuma ba, sai dai kiwon awakai. Ashe akwai wata hikima a wurin? Me yasa awakai kawai annabawa suke kiwo banda raƙuma, banda shanu, banda sauransu, wanda su ne alfaddadin manyan dabbobi? Babu shakka akwai hikima a gurin. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa kiwon akuya ke da albarka. Wanda shi ne Ibn Hajar ya magana akai cikin Fathul Bari, yana mujallar na hudu shafi na 441 sharhin hadisin Abu Huraira, shi ne hadisi na 2262 a Sahih Bukhari. Ibn Hajar ya ce al-hikma fi ilhamil anbiya min ra'yil ghanam qabla an-nubuwa. Wannan yana zuwa ne ta ilhama. Ilhama wato shi ne Allah ya sanya ma tunaninka ba tare da ka sani ba, baka sani ba, a sa maka tunani kai kaza ta ilhama. Annabawa Allah ya sanya musu ta ilhama su yi kiwon awakai, ba wai an turo an ce ku je ku yi kiwon awakan bane, la ta ilhama ne Allah ya maida sha'awar su ga kiwon awakai. Kowane annabi sai ya zama sha'awarsa kiwon awakai ne kawai. Hikimar ita ce an yahsula lahum tamarrun bi ra'yiha ala ma yukallifunahu min al-qiyam bi amri ummatihim. Wace dabba ce za a iya training annabi da ita kafin lokacin da za a ba mu wannan annabi manzanci saboda jagorancin mutane? Kaga kafin ka zama shugaba ya kamata a maka horo. To kafin annabi a bashi manzanci, matakin farko na horon annabi shine a bashi damar kiwon awakai, ba shanu ba, ba raguma ba. Me hikimar sa? Me yasa aka ce awakai kawai banda shanu banda raguma? Akwai dalili, babu shakka akwai dalili. Li'anna fi mukhalatatiha ma yuhassilu lahum al-hilma wash-shafaqa. Idan ka dauki saniya da ragumi, idan ragumi ya maka laifi karshe haushi zaka ji, amma idan akuya ce ta maka laifi fa tausayi zaka ji. Allah ya sa mu gane. Saboda haka kaga kiwon akuya yafi dacewa ga annabi ba kiwon raguma ba. Idan saniya ta ma laifi haushinta zaka ji, saboda haka in ka dau sanda sai bugu, kana ganin ai da ganganci a cikin tafiyarta. Amma idan akuya ne fa, saboda karancin halittar sai ka tausaya. Saboda haka sai ya zama Allah ya zabi awakai su zama da su za a yi ma annabawa training kafin a ba su manzanci. Li'annahum idza sabaru ala ra'yiha wa jam'iha ba'da tafarruqiha fil mar'a. Idan zaka iya kokarin kulawa da awakai ta wajen kiwo, dan sun fi wahalan kiwo, shanu wato ba su warwatsewa nan da nan kamar awakai. Awakai ba, in kana kiwon awakai baka da hutu, kana neman inuwa zaka ga wasu sun yi gabazo, sun yi yamma, kudu da arewa, baka da hutu ko kadan. Saboda haka akuya tafi wahalan kiwo akan ragumi da kuma saniya. Saniya zaka ga tana da nutsuwa, saboda haka suna tafiya kan tsari, amma awakai ba su da wannan nutsuwa. Irin wancan tsari, irin na dabbobi da suke manya, zaka samu su kananan dabbobin ba su da wannan. Saboda haka Allah ya zabi annabi ya fi wahala, saboda kiwon awakai ya fi wahala akan kiwon shanu da raguma. Saboda haka nan ladansu ya fi yawa, kuma hakurin da za su yi ta irin kiwon awakai babu shakka ya fi yawa akan hakurin da mutum zai idan ya kiwon shanu da kuma raguma. Wa naqalha min masrahin ila masra, a kora su daga nan zuwa can wurin kiwo daban-daban. Wa daf'i aduwiha min sab'in wa ghairihi kasari, sannan makiyan awakai sun fi yawa akan makiyan shanu da raguma. Ba kowace dabba ce za ta yi farautan ragumi ba, amma kare in ya samu dama yana iya farautan ma akuyaka. Saboda haka aikin ya fi yawa wajen kulawa da akuyan. Barawo ma da yake akuya ba ta da wahalar sata, yana neman ya ga in ka dan kauce to ya rungume guda ya dora kan babur ya gudu. Kaga ba ka da hutawa, babu gengedi, kullum a wahala kake. saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala shar'a musu wannan wa ahsanu ta'ahhud laha idan har ya zama annabi zai iya kiwon awakai alifu min dalika sabr ala al-umma idan lokaci yayi Allah ya bashi manzanci hakuri wajen kiwon mutane abu ne mai sauki yayi fama da dabba mai wuyan kiwo bare kai saboda haka yanzu in ka zo kai mai ganganci yana kallon ka ne kawai yayi hakurin da ya fi naka to wannan yana daga hikimar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta wajen tsare waɗannan dabbobi wanda kai kana ganin ga su dabbobi ne kawai waɗanda ba su da kima alhali kuma a wurin Allah suna da daraja darajar su ta sa Allah ya zaba ya rika horon manzanninsa da su wannan kadai ya isa mu gane cewa awakai suna da kima shi yasa maganar Abu Huraira magana ce take da tasiri amma ba lalle bane ya zamanto duka manzannin Allah wato sun tsaya ga kiwo din kamar misali akwai hadisin al-Imam Muslim yana kitabul fada'il wanda ke nuna cewa kana zakariya najjaran annabi zakariya alaihi salam yayi carpentry wannan baya hana a ce ya taba yin kiwo din tunda hadisin manzon Allah ya ce ma ba asallahu nabiyyan illa ra'al ganama kamar yadda annabi Dawud daga baya zan makeri wannan baya nuna da can ya taba yin kiwo kamar yadda hadisin nan ya nuna kaga annabi Dawud yayi kira annabi Yahaya yayi carpentry amma baya kore asalin abinda Allah ya hore su da shi na farko wanda shine wato ainihin kiwo din wanda ke tabbatar da albarkar rikon waɗannan awakai Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure akwai wasu tambayoyi da suka dade wannan yana cewa menene hukuncin sa baji mai hoto a aljihu wato shi hoto gaba daya nisantarsa ita ce mafi dacewa abin da ya shafi hoto da zane akwai muhawara da aka yi tsakanin malamai dangane da hukuncinsu nisantarsu shi ne mafi dacewa wannan ya zo cikin al'adabu zafaf yana shafin 193 yana fatawar lajina mujalla na farko shafin 663 wannan kuma yake tambaya game da shan magani meye hukuncinsa misali mutum yana iya kin shan magani akasarin malaman sunna sun ce shan magani ba dole ba ne saboda ka idan mutum ba shi da lafiya kana jinyarsa ɗanka ko mahaifinka a ka'ida ta sunna ba ka da ikon ka tilasta shi ya sha magani idan ya ce bai sha sai ka kyale shi ba dole ba ne wannan yana gizaul albab mujalla na farko shafin 459 yana tuhfatul muhtaj mujalla na uku shafin 182 la shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini akan a sha magani hadisai suna da yawa amma meye matsayin shan maganin shine malamin da yake tambaya akai shan magani ba dole bane wanda shine abin da akasarin malaman sunna suka ce wanda shi zai gwada maka kuskuren wani ya tilasta wani wasu yayi rigakafin polio in baka yi ba ma sai an daure ka to maganin gaba daya ma shan sa ba dole bane a sunnar manzon Allah wannan kuma yake cewa mawadata suke fitar da zakka a madadin su rarraba ta ga masu yi musu hidima a cikin gida ko a wurare daban-daban sai ya zamanto wato suna ware wasu mutane suna basu shi dai abin bai masa dadi ina ga yana tambayar akan me hukuncin musulunci akan haka to shi hukuncin musulunci ba dole bane mutum ya baka zakka dole ne ya fitar da zakka amma ba dole bane kai ya baka kuma mutum yana iya raba zakkansa ina iya fitar da zakkan miliyan 1 in zaga masallacin nan ina ba mu kowa 1,100 kuma zakana ta yi baka cewa wani mugu ne yaki ba da kuɗi mai yawa dan ayi jari kuma kana iya dunkula zakkar gaba ɗaya ka ba mutum ɗaya miliyan guda ɗin ka kira shi ka ce wani ga zakka sai ka yi shiru abin ka so zakka ba ta da ka'ida cewa dole sai ka ba mana kusa da kai ko kuma dan tambayar sa ita ce mutum yana aiki karkashin wani an raba zakka ba a bashi ba in dai an biya ka ladan aikin ka ai shikenan ko ba dole bane amma hakika zakka abu ne wanda yake idan mutum ya nuna yana fitarwa to jama'a suka sanya ido to ya kamata na kusa da kai ya fi moran dukiyarka akan na nesa da kai musamman da yan uwa da waɗanda ke karkashinka waɗanda suke kusantarka suna mafi dacewa a ce sun mori dukiyarka ba ma ta sashin zakka kawai ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك